ga kirarin raba gari da malam kwairanka gari na kaki baka san tsoro ba godan maza baka san wargi ba wirayi mafarin zaki baka san shirme ba dan kwairanta ba maza jiran maza kariya shirin maza kai abul doza dan musa jikan musa dan bairo ba mai ja da kai sai dan wala ka zama rimi aska gidan kowa ka ga manassara dan kwairanta fa na mai hatimi bas kai ka ado ba ga tallawal bas kai ka kudi ba mai nasara dan bairo bas kai ka salo ba baraki makake mai kirarin girma ka sama kokarma kai ashafa ma ka ga mai girma sannan mai alfarma je mutafi ga tammu ka sama kicima na gaida kai baban mu da kirarin girma na ce da kai ka zama turmin sakar gida shalugudan masa da dan bairo kudiddufin barkono iyakacin mace gwiwa ka hau mutun kai daidai baba dan bairo ka hau ka azami ka zama da kalin majina tafi lafiya sauka lafiya isa lafiya sauna lafiya kwairanta ba ga attajirin da bai san rowa ba ga mai arzikin da bai san kyashi ba yayi maka kyauta bai ma goni ba ka zam sarari abdu kara gudin joki kai a hasken daki dinakan samalan tarki ka zam tojan zaki ka doke sayaki ka fi karfin kai raki yan saki kasha kasha addu'ar uwa kasha kasha addu'ar uba kasha da lafiya ka kai da lafiya ta ka da lafiya ka zamu kudin sama daga kai fa an gama doke maza ka fan sama tafi ka zamu cida rugugin kushin tama kwali na bakin karfe mai karfin dantse ka fi karfin rafe amma wali na asake ka fi karfin wanki wanki mai rangwan kai da ban dan Musa ka sha gaban yaro ka sha na ubanai ka tsere ƙaryar yaro ka fi uwa tai ba dai kai ba bairanta ba sai ta Allah tai Allah ne gatanka ba za su iya ba kai gaban sun yamma ba su cin maka ba kai dama sun yi hagu ba su zo gumba kai baiwa dan bairo tsina jahilci kai ilimi dan bairo sun fara addu'a an karba taka shi yasa kai nasara suka kasa taroka ka zama dambun kwaki ko da mai sai da dabara ba dai malam ba kuma ba boka ba ba dai ya mutum ba kuma ba aljan ba sai dai ta rabbana dan bairanta ba
More music at housesofsongs.com.
Excellency. On the mix is Samanga.